ملکی. Sarkin sarakuna ne kai, sarkina kai ne sarkina. Sarkin duniya ne kai, sarkin sarakuna ne kai, sarkina kai ne sarkina. Keep